a jihar Zamfara dake arewa maso yammacin Najeriya an jima ana taka rikicin cikin gida a jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya inda a jihar ma ita ce babbar jam'iyyar adawa rikicin dai wanda ya sanadin gudanar da zaɓukan tattaunawar dan takarar gwamna har sau biyu tsakanin Dauda Lawal Dare da kuma Ibrahim Shehu Gusau yau kotun ɗaukaka ƙara dake zama a Sokoto ta kawo ƙarshen sa inda ta tabbatar da cewa Dauda Lawal Dare shine halattaccen dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar ta Zamfara bayan da kotun ta yanke hukuncin daya daga cikin lauyoyin Dauda Lawal Dare barista Shehu Ajiya yayi tsokaci akan hukuncin da ta yanke
maganan da suke yi na cewa primary election din mu ba mu bada 21 days notice ba kamar da yake cikin kundin tsarin dokar zabe ta Najeriya ta 2002 yau kotun dokar tsara dake Sokoto ta bayyana abin yadda yake inda take cewa primary election din mu na biyu primary election ne wanda kotu ta bada umurni wanda muke cewa court order primary wanda yake yana da bambanci da primary election din da muka yi na farko to wannan idan kotu ta ce aje a saki to zancen a saki ba ko 21 days notice shine wannan kotu ta tabbatar ta ce bai mata su ba to alhamdulillahi a dalilin wannan ta ce abinda muka yi primary election din mu da PDP ta yi na 23 of September primary din yayi kuma ta tabbatar da Dauda a matsayin dan takarar gwamnan Zamfara a 2023
na yi kokarin jin ta bakin ɗayan bangaren na lauyoyin da ke tsayawa Ibrahim Shehu Gusau sai dai sun yi batun dabo bayan kammala zaman kotun kuma na neme su na rasa mukaddashin shugaban jam'iyyar PDP a jihar ta Zamfara Muktar Ahmad Lugga wanda ya halarci zaman kotun shi ma ya tsokaci akan wannan galaba da jam'iyyar PDP ta samu
wannan abu da ya faru ba wai Dauda ne aka kawo kara ba mutanen Zamfara ne aka kawo kara kuma an kalubalanci democracy ne kuma Allah ya tabbatar da gaskiya ta tabbatar da ƙarya wannan abun da ya faru kenan to saboda haka jama'a muna fatar wannan zai zama mataki na farin wanda za a dawo mu mulki mu hannun talakan Zamfara
nayi kokarin neman wadanda za su yi tsokaci a bangaren Ibrahim Shehu Gusau sai dai abin ya ci tura da min dukan wayoyin da na kira na mutanen sa suna kashi da yawa magoya bayan jam'iyyar PDP da suka halarci zaman kotun sun nuna jin daɗi da wannan hukuncin kamar yadda daraktan yakon neman zabe na Atiku Okowa a jihar ta Zamfara ya nuna
amma Allah shi ke ikon shi ya nuna shine mai iko shi kan yin da yaso don haka ya nuna ikon shi ya bayyana da gaskiya akan ƙarya kuma wannan kotu ta tabbatar da cewa lallai kotu ita ce mataki na ƙarshe da talaka zai nemi adalci kuma ya samu adalci
yanzu da wannan hukuncin jam'iyyar PDP ta dawo tsaf cikin batun takarar gwamna a jihar Zamfara a zaben da za a gudanar a wannan shekara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.